ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki ira da mu wannan yini da muke ciki yau bakwai kenan ga wata mai alfarma wata Ramadan shekara 1443 wanda ya dace yau takwas ga watan hudu shekara ta 2022 a wannan majalisi namu a wannan masallaci namu na yau ahli sunna a wannan gari ta safali da yake garin Delta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku albarka Allah ya sa mu zama lafiya muna cikin wannan sura wanda ake kira suratu Maryam a jiya mun tsaya ƙarƙashin lokacin da Maryam ta ɗauki ciki mala'ika ya gaya mata bukatar da ɗauka ya ce da ita wannan saƙo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah riga ya gama zance Maryam ta ɗauki ciki ta haihu ɗan ya fito ya yi magana ɗa abin da ya yi magana kuma ya nuna mata ba ta da matsala ma'ana damuwar da take fuskanta ita karki damu Allah zai komi sannan ya fito ya faɗi matsayin shi shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala bayan shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ɗa ne mai albarka shi ba ɗa ba ne mara cikin albarka a'a shi ɗa ne mai albarka kuma Allah ya ce ya sallah kuma ya yi zakka matuƙa akwai rai a jikinsa to wannan yake nuna kai a matsayin kai na musulmi za ka yi sallah kai azumi kai zakka matuƙa inda rai a jikinka lokacin da kuma ran ya fita to ba ka da wannan ba a ɗora maka wannan ɗin ba sannan kuma ya ce Allah ya farauki sarki ya sanya ki shi ɗa ne mai yin biyayya ga ainihin wa ɗa ne mai yin biyayya ga iyayensa ma'ana da uwarsa sai ce wa barran bi walidati mai ce walidiyyam bi walidati mahaifiyata saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ya fito babu ainihin wa babu uba ya zo ne a kulfayarku saboda haka wannan ayyuka na mana biyayya shar'antuwan ɗaya ba mahaifiyarsa biyayya akwai kuma alheri duk inda ba mahaifiyarsa biyayya to akwai matsala
a rayuwa kuma kai kana fuskantar matsala kamar da muka sha fada to ko baka bibiki imanin ka zai kuma kana da wani matsala to abu hanya mai sauki da Allah zai kawo maka mafita je ka zauna gaban iyaye ka ce baba baba min addu'a idan suka maka addu'a shikenan baka da matsala sannan kuma anan zamu gane kafin mu shiga fefe na gaba akwai alaka mai karfi tsakanin ɗa da mahaifiya na zama na tattaunawa tun yaro na ƙarami karkire na ɗanki ki riƙa dasa ɗanki a kan alheri kawai ki abin da kawai a family da aka ba ki karkire na abin da zai gaya miki saurare shi yaron ki na kuka tambaye shi kaza me ya faru abi kina ɗaki yaro na kuka ki fita da sauri me ya faru da shi duk wani na daga cikin wani kurakuren da wasu lokuta iyaye suke yi to shi ne Allah ya tabbatar Allah yake zalika Isa ibn Maryam wannan shine fa Isa dan Maryam Allahu akbar
wannan zalika Isa ibn Maryam qawlan hakkin ladhi fihi yarja'u
wannan shine Isa dan Maryam Allahu akbar zancen da babu musu zancen da babu da'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a matsayin ɗa ne wanda Allah madaukakin sarki ta hukuncinsa da ikonsa ya fito da shi ta cikin mahaifiyarsa ba tare da miji ba ba tare da daukan cikin kwana nawa ya wuce mene da mai faru ba ashe sai a gane wani sirri da ke ɗauke da ciki manzo Allah ya yi bayani a hadisi idan miji ya sadu da matarsa dugwammani kwana 40 zai a mahaifanta sannan sai tabir sai koma jini kwana 40 sannan sai sake koma tsoka malamai suka ce tsokan mubgha shi ne tsoka wanda kamar mulmulan tsokan da za a ɗauka a haɗi don ga wannan stages ɗin post 40 days second one the start of it in ka ɗauka zai ba ka almost 150 days that is 4 months kenan wata wata zai ba ka to a nan ne mazalla ya ce sai ya tsaki summa yursalu ilayhi malaku to nan summa a larabci idan aka yi abaki da summa to fi da taraki yana daukar lokaci haka in ka ce ja'a muhammad summa yusuf to muhammad ya zo yau ya zo sannan kuma tilla bayan shekara ko bayan watanni sai su amma ka ce ja'a muhammad wa yusuf to kai aka muhammad yana zuwa ko mubasharatar sai yusuf da yana ya dauka ko ja'a muhammad wa yusuf to wannan takibi kenan sai zamanto yana zuwa shi ma wannan yanzu to amma da aka yi aka mai da dan adam guda ne jini aka mai da sai tsoka sai ke summa to an dauki wani lokaci akwai abin da yake faruwa kenan saboda ka ba wanda yake gaya miki ya ne ne Allah yake gudanar da halayyar da yake har da ya fito likita zai gane to wani abu ne kawai wanda kawai yake da kare aka yi da nuna wani abu ne kawai saboda wannan din yana daga cikin ilimin da Allah ya bar wa kansa shi kadai Allah ya ce babu wanda ya san me za a haifa ala ramma ko ma karshen suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a
inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunabbiru khayra wa ya'lamu ma fi al-ardi
na'am
wa ma tadri nafsun madha taksibu wa la
na'am
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin
Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allaha inda ru'il musa'a lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ilimin sa'a yake wajen sa mana yaushe za a yi tashi alkiyama Allah shi kadai ya sani sai ya ce baya ce wai nazzil al-ghaiba Allah shi kadai sai ya shirwa zai sauka waya alau matul arham shi kadai san me yake cikin mahaifa arham yake arrahim mahaifa da dake jijiyawa ya girma yayi wane ya ce da shi a sa duba mu ne a wajen da me da ne ake ya juya ya zama jini ya juya ya zama bayan daga mu ne ya zama jini ya zama tsoka to nobody can say wa zai fada ya ne ne daga wannan lokacin dan fari ne ko baki ko ja a ina zai rayu ina da ina zai sa kafa ya tafi wa ina zai arziki ina zai encounter problems sa ina ne zai kaza ina ne zai kaza babu wanda yake sai fada haka babban malami fadilatul sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya fada ba wanda zai fada dan kanki zo miki ba a'a to ai ma yanzu hatta akwai app akan waya in ya nuna zai nuna miki abin da ke ciki a wannan kadaka ne zai baki la zai nuna miki abin da ke cikin ma a baki bayanin waye shi wannan din babu sai Allah subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala ya ce babu wata rai wa mata dare nafsun ma za ta ci bugada babu wata sai na me za ta yi gobe babu sannan wa mata dare nafsun bi ayi ardin tamut babu wata sai na bai tamut annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa cikin hadisi annabi ke cewa idan Allah ya kaddari mutuwanka ajalinka a wani nisan duniya da ba ka taɓa tafiya wajen ba to sai ka kusa mutuwa tsaniya kusa sai kuma ka nufi tunani da son wani abu sai ka ji kai kana son ka je wurin sai wani program da sai faɗa a wurin to nan ne aka kaddare ka ka je ka mutu haka manzo Allah ya faɗa domin me Allah shi kadai ne ya sani ko mala'ika bai sani ba mala'ika mutuwa baya sani na za ka mutu in ta mai kai umuni za a ba shi a ce ka je ka ɗauko wani saboda sa mai kiyaye saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine ita dan Maryam wanda yake da fitowansa ba tare da uba ba wanda wasu ba taba bakin wannan har suka bashi daraja ta ilahantaka to amma ai dan shi bai kai ma bakin na annabi Adam ba annabi Adam ba uwan ma fata balle ma uba kawai ga kai ya kai ne sai kuma san shi sai ta shi koyar da mu a sha abun Allah yake so sai ya yi shi ya Allah yake ma kana lillahi na'am
ma kana lillahi yastaqida fi wa la
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa cewa Allah ya kida sam da ya koru ga Allah ba da kuke sarki Allah bai haihu ba kuma ba a haife shi ba a ayoyi da suke haddacewa kina karanta a sallah ayoyi da yake karantawa kowane lokaci Allah makaranta wa don samu lada ul huwallahu ahad na
bismillahir rahmanir rahim ul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
huwa ya san wannan sura fata da wahala to amma kuma abin da ta kunsa to masha Allah kun ka ce ya Muhammad huwa shi Allah ahad ɗaya ne kul huwallahu ahad Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne kuma ahad ɗaya da na biyu Allah mustamad lam yalid wa lam yulad Allah shi ne wanda kowa yake nufi da bukata yanda bai haihu ba kuma ba a haife shi ba saboda haka Allah subhanahu wataala sarki ya tabbata ga Allah da ya koru gaba da Allah subhanahu wataala idza qada amran idan Allah ya tashi hukunta wani al'amari abinda Allah yake fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai ya ce ka sanci sai abin ya kasance sabu zai taba kasancewa a ce da ya tabbata ga Allah ba wanda ya koru ga Allah subhanahu wataala idan Allah na sa bai zai ce kai kawai dole kuma abin yayi wallahi bara shi ga ida dole ne abin yayi fa ko abin yayi dan Allah ce wa inna Allah
wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada mustaqim
yanzu wannan fa duka martani ne wanda annabi ya sai ce ba mutanen nan yake ga mu tun lokacin da ma'aikata ta yi ishara ta nuna ita ce ita ba ta magana tayi alwakil lati magana ba su ba suke cewa kaifa nukallu man kana fi mahdi sabiya ya zamu magana da mutum da ke zanin goyo kawai sura wannan dauka amma sai aka fara magana annabi sai fara magana yana ta magana yana ta wa'azi kun ga wa'azi ke yi a wa'azi in kun duba ayoyi akwai abin da malamin balaga suke ce jumla intiradiyya in ana magana sai a cire wani abu sai a kawo wani magana sai a hada shi a gaba nan da annabi sai wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma ubatu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya duka maganar shi ne sai Allah kuma yake to zalika istabun wa ne wannan kuma an intiradi ne sai kuma yake gore cewa to su sura ganin to ai wannan da ne a wurin Allah sai Allah sai shi kuma ya sake mai da cewa ai Allah bai da da kun gane magana yana tabbatar cewa Allah bai da da don sarki ya tabbata ga Allah wannan a kana da ya ku domin shi ba wai sai dole al'amarin Allah ya baka da ba sai da ya gada ba ya ba mu tsoho tukutuku da ya fito da dandaba uba ba uba ya fito da dandaba uba kuma ba wani matan da za ta ci an taɓa yanki a rana ɗaya ka yi ba wannan matan to amma shi sai Allah ya yi wannan to ashe kenan al'amarin ya taɓa cin tunanin ɗan adam to sai ci gaba da cewa wa inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki rabbi shine fa ubangijina wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'budu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kawai bauta ake so kai kai ba ka da wani dama da zaka zo kai kawai tambayoyi marasa amfani kai dai kawai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce bautan sai ce hada siratun mustaqim wannan fa shine hanya madaidaiciya a bauta wa Allah shi kadai shine hanya madaidaiciya kar a bauta ma iblis kar a bauta ma sarrai kar a bauta ma komai sai Allah ne shi kadai to wannan da annabi shi sai ga wannan wa'azi me kuma ya faru sai aka samu matsala na
bantara bani na ga ubin bani ne
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fakhtalafa al-ahzabu min bayni shikenan sai aka samu kuma ayarin da suka zo suna sauraron magana annabi Isa sai suka fasu gida gida sai suka zama rundunoni sai suka fara sabani a tsakanin me sabanin akwai wanda suke cewa a to wannan fa dan Allah ne ya turo shi cikin Maryam Allah ce a Allah za su ce Allah da ku ce Allah ne dai da kai shi wanda ku ce a shi wannan kuma Allah ne akwai Allah kuma akwai kuma karami akwai kuma to kun ga wannan aqida shi da masu wa'insan ashabu shimal alladhina ya'buduna al-asnam ashabu kanisa wanda suke dawa shi da abu da suke dawa Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa a nan kuma ta ka samu rundunoni ta suka yi sabani a tsakanin su Allah subhanahu ta'ala ya ce fa wailun bone azaba ta wailun nau'i ce ta azaba wasu su ce wailun da irin gayyu wadi ne fi jahannama wani kwari ne a cikin jahannama wanda ake tafiya a sa mutumin da ya sa ma Allah wani irin nau'in sabo yanzu kun ga nan nan wailu ya zo da ya biyo bayan maganan masu gingina da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan cikal kuffar sun ke da wannan aqida don ga kamar su inda za a ji a sa suke nan a ba ku da za ku san bala'i yan uwa ku duba wani masu aqida ce ta katirci ku duba yadda aka ce za a sa su to amma abun mamaki musulmi mai bi'a na murafinci inda za a kai cuta ko sai ya fi nan bala'i Allah ranka ne mana aya a can so ta tauba inda yake maganan al-munafiqai inda al-munafiqai tarki asfal inna
min munafiqin fi dawri akbar min an-nas
Allah subhanahu wa ta'ala yake lallai munafiqai fi dharki al-asfali min an-nar suna kasan wuta da kun ga abin da shafi wailun su gayin su menene su menene duk wannan wadi wadi din da ake ambatawa sai fa an tsallake su ga sa kuma muna ci saboda shi ka tudu bai da matsala shi ya nuna ba shi da dini ba rube ba ko mun shi shi matsala ba ta kiyaye dinka amma munafiki zai shiga cikin kuwa maka barna ya raba kafa ya je can yana can yana can yana can yana can ya dinga samu ko matsala ya dinga creating problems ma a cikin addinin musulunci a gagar gane ina ne problems ne yake farawa to shi sai Allah ya ce magani shi za mu yi wallahi sai mun doke shi mun ga shi kan kasan wuta zaga wanda shi kasan wuta ai da matsala idan ke sannan ma fa ba fa zai same shi yake ba zai samu ba sai da shi da hali ne na wani Allah ya kiyaye إشيل الله سبحانه وتعالى في السوا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم هذا بعد ويل يا تفكر جوائن تفكر من يسوع كاتوتا والله أيوشي أنو كتير دزا أتو أولو أولو أرانا نبي ما جرنا على القيامة إشيل يوم المشهد رأنا لا أتو ربا الله سبحانه وتعالى رأنا الله ميكانا الأمة جماعة الأمة فرقو كان أمة كرشي a ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bukar tikrari Allah mu je so su dace Allah na ce liman al mulku al yawm
bani al mulku yawm
na'am
lillahi wahidi qahhar
tikrari Allah yake bukar sa liman al mulku al yawm wai wane ne ke da mulki yau akwai shi babu يا مكان تكراري تاتي مكان سامسا لله الواحد القهار ملكي تكسا بجرم ما هو بجرم كي يقومين يرى تبتك الله سبحانه وتعالى جيسا عجيسي تبتك يا جيسا قدسي الله يكي جرم كي لكن هذا كي يجيغان سليفا والله هو اللي يسا الله يكي جناي وزرشي yasa manzo Allah yake wallahi man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin la yadkhulu aljanna aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake da girman kai ko da kwayan zarra ne ko da kwayan zarra ce manzo Allah yake bai shigan aljanna saboda shigan Allah ne dauka yasa Allah ne yake yin tsari da abin da ya gana ma ne ba kansa kirari shi kadai ya duk abin da yake so amma kai dan adam fara aka ba ka duniya ba ka da lokaci ne kara ayyari abin da Annabi ya ce ga mutanen sa wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu ko ita bauta ko dan Allah jama'a ku bauta ma Allah ba ka da matsala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azaba ya tabbata na wailu a yau kiran da za a yi kolo kolo kowa zai fito a wani rana da kiyaye ba ce zai ce asmi bihim
asti'idihim wa adhim yawma ya'tumana
na'am
lakin al-zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin
Allah yake asmi bihim za ka yi mamakin jin waɗannan mutane ka duba da duna suka yi banza ba amma za ka yi mamakin jin su wa absir da ganin su a yaushe yauma ya tuna na a lokacin da za su zo mana za ka gan su da tawazuku kowane bakin kangarare zai tawazuwa gaba Allah su ba su kai wani ba zai shi ba sallah yake shi ba ya musulmi ne to amma ko yan su nau'in kafiran fa har a wata gaba su da shi Allah ya ba mu labari a san su mu'minin ku Allah yake cewa lokacin da Allah zai ce wa mala'ika ka je wuta ka fito da duk mai kalmar shahada lokacin zai tafi ya fara fitarwa sai ka ji kafirai suna cewa ya malikul yabda alaina rabbu qala innakum
wa hada ya malikul yabda alaina rabbu qala innakum ma tikun
Allah yake a lokacin da ka ji rashin ladabi sai mala'ika ya zo ga ya malum da yake shi ne wanda ruwa ya nuna mai kaman gadi na gidan wuta yanzu ka roƙa mana ubangijinka wai ya roƙi ubangijin su ma a musu hujja fitar da shi kaga akwai nau'i na rashin ladabi ya kamata ka roƙa mana ubangijinmu amma su ba su ladabi don ba su ma yadda Allah ba to amma inda wuta za ta yi wuta Allah ya ce asmi bihim wa asmi za ka yi mamakin jin su za ka yi mamakin ganin su yau mai ya tuna ranar su za su zo mu farfa kunya ke lakin al-zalimun al-yawma Allah ya ce sai dai inda matsalar take az-zalimai a wannan yini fi dalalin mubin suna cikin bata ne wanda yake mabayyani sai Allah ya ce wa anzirhum
wa anzirhum yawm al-hasrati
subhanahu wata'ala yace wa anzirhum kai musu gargadi dauki alqur'ani mai girma kai ta musu wa'azi ka nuna musu implication na kangarewa ka nuna musu illa na ainihin kimbin Allah nuna musu wa'annan barnan da suke bin tasiri wa anzirhum yawm al-hasra ka gargada da su ka tsawatar su girman ranar alkiyama wanda dan adam zai shiga takeici in a lokacin da qudi al-amr an kammala hukunci dan wuta zai je wuta dan aljanna zai aljanna wahum al-halin su a lokacin fi ghaflatin suna cikin ruri wahum la yu'minuna ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka musu gargadi ka gaya ma kafiran quraishawa da suke tare da kai da kafiran da suka fito daga wancan bangaren suke bin addinin can wanda abin da ya bisharar za ka zo su sun kaba yana cikin saki to gaya musu kuskure yanzu dawo su fita da Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man Allah ya ce inna nahnu narithul arda lallai mu ne wannan suna kiran shi nunul azama inna lallai nahnu mu don ba za ka ji Allah da yawa ko da shi da mala'iku suke aiki ba wannan suka ce mishi nunul azama yana nuna girman Allah ne ko me sarauta na garinka ba ka taba jin sarki zai ce ni za ka rena ni a'a sai dai mu da sarautar ke da wannan su ma koyi ne inna nahnu narithul arda lallai mu ne muke gadon kasa wa man alaiha da abinda kasan ta tattaru da shi wa ilaina yurjauna Allah kuma yake gaba daya kowa wajen mu za a dawo da shi saboda haka tunda kai dan adam da kake da wannan rauni menene naka baka da wani abu ba ce kawai kai me ba ce ka bi umarni ka tsaya irin maganar da malam bai haɓa da yake faɗa da ya ita aka umarce ka ka kuma hannu inda aka hana ka wannan shi ne ɗabi'a mai kyau da zai jawo maka alheri a rayuwanka saboda haka wannan shi ne isa ɗan maryamu isa bawa ne a wurin Allah subhanahu wata'ala annabi isa manzo ne Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun
mal masihu ibn maryama illa
dan maryamu bawa ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala matsayin shi kamar sauran annabawa ne a wani da kuma Allah yake ce laqad kafara allazina qalu inna allaha
kafara allazina qalu inna allaha
Thank you. cewa tabbas dabi'un maganganun da suke fada na kangarewa Allah yake duk wanda yake shiga wannan aqidan ko da musulmi ne to ya kangare shine hakika kafara alladhina qalu wa inda suke cewa inna Allah salidu salasa Allah da ya uku ne to wannan sun katuce wa ma min ilahin illa ilahu wahid ba ku mota sai ku mota dai ka wani ne kuma Allah yake ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah
innamal latina wa tadawwa
innamal masihu isa ibn maryama lallai al masihu isa dan maryam rasulullah annabi ne na allah subhanahu wa ta'ala prophet ne na allah subhanahu wa ta'ala or messenger ne allah subhanahu wa ta'ala sannan wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min sannan kalma ce wanda da izinin allah subhanahu wa ta'ala allah madaukakin sarki ye umarni Allah ya tura shi a bisa umarninsa a bisa tsarinsa a bisa yardansa zuwa ga mahaifiyarsa saboda haka annabi Isa bawa ne na Allah manzo ne na Allah ko yana daga cikin manyan annabawan nan ulul azmi min ar-rusul saboda haka annabi Isa babban annabi to a gaba kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani sabon fifi da wani irin wasa kuma da za a sake tsakanin uba da ɗa ku duba yadda amin suke tafiya wato yan uwa idan muka yi makan adalci wannan ayoyi wannan sura yana koyar da wasu abubuwa musamman wurin family affair domin a family ba za ka cire uba family ne yanzan faru na family ta haka mata haka da abubuwa makamancin haka ne to kun ga an fara da Zakariya ya roki Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya shafi me abinda ya shafi Allah ya bashi da kuma Allah ya bashi dan ma Allah ya ga mana quality na da sun kan ma bai fito ba sannan kuma sin Maryam ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bata da kuma kun kada tina karbe fara magana ko kun ga tsakanin da da uwa yanda ake daukar aka yi magana ta to to yanzu za a shiga kuma inda za a rika fada ne uba ne da da shi da yana wa'azi ga mahaifinsa wane ne wannan din shine annabin Allah Ibrahim wanda malaman suke cewa annabi Allah Ibrahim kusan tun yana dan tasowarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shiriwansa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shi yasa tun yana yaro karami annabi Allah Ibrahim Allah ya kinta shi yasa ya bar shi a matsayin Khalil badadi ke to annabi Ibrahim tasowarsa a yaronsa ya yi kiyar dam ya aso shekin kansa da abin da ya shafi goma ya tasirma iyayensa da suke bautan goma ya yi duk abin da zai iya yi girmansa Allah ya ba shi ɗa a lokacin da yake buƙatar ɗan Allah ya ce kama ɗan kuma ka yanka kuma ɗan annabi ne shi kuma ɗan ya bi umarnin Allah uban kuma ya bi umarnin Allah saboda mafarkinsu gaskiya ne saka ne Ibrahim ya tsaka ci abubuwa da dama ya tsaka ci abubuwa da dama to saboda haka anan za a fara nuna mana babin inda annabi Ibrahim ya fara tattaunawa da mahaifinsa yana masa wa'azi sai Allah ya ce wa zkur fil kitabi Ibrahim
wa zkur fil kitabi Ibrahim
ya
قال
sarki yace wazkur fil kitabi ibrahim wazkur lahum ay khabarahu ka ba su labari ka gaya musu labari da rayuwa ta annabin Allah ibrahim a cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma shi annabi Allah ibrahim innahu lalle ya kasance kana siddiqan nabiyya ya kasance annabi ne ya kasance siddiqan mutum ne mai magana ta gaskiya abintacce ne aminun ne sannan nabiyya kuma annabi wannan quality ne ana gaya maka waye shi ke in an tambaye ka waye annabi ibrahim sai ka ce annabi ibrahim wani bawa ne daga cikin bayan Allah kuma annabi ne daga cikin annaban Allah mai gaskiya mutumin kirki Allah ya ce iz qala li abihi ya abati ka ambata a lokacin da ya ce mahaifinsa ya baba ka duba nau'i na girmamawa a ka'ida ba za ka kira mahaifinka da sunansa ba wannan harfe ne da yana girmamawa ne ya abati ya baba da magana kuma tausasawa lima ta abudu baba yaya kake bautan ma la yasmu abinda ba ta ji wala yubsiru ko ba ta gani wala yuni an ka shay'a ko ba zai wada ka da kai komai ba wallahi bai kamata ba son kulfu wallahi ya kamata mutum mai hankali kuma kana bautan kuma ka a nono kamata kaga sami sheki da shi suna tattaunawa a cikin nutsuwa kawai da kada ya mishi kai ka mishi shin kunya cikin nutsuwa da kimantawa da martabawa to me ya faru a wannan lokaci yace ya zaka wata abin da bai ji eh bai ji bai gani wala yuhni an ka shay'a ba zai iya taimaka maka da komin ba ba zai iya protect naka ba ba ce ma ya cutar da kai ubai yana ce shi annabi Allah ibrahim ya ci gaba na ya abati
ya abati
ya abati ya baba ya mahaifina inni lallaini qad ja'ani min al-ilmi akwai wani abu na ilimi da yazo min sai na annabta da rabi shi wahi ni ina da wani ilimi da kai ba ka da shi ka zo mu share idea ba ka ka karba inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika wani abu ya zama na ilimi wanda kai bai zo maka ba fattabi'ni tabi'ni tabi'ni ahdika siratal sawiyya ni kuma shirye da kai hanya hanya madaidaiciya tabi'ni shirye da kai hanya hanya madaidaiciya saboda kar a samu matsala ya sake kiran shi na uku ya ce ya abati na
ya abati
ya abati ya baba kun akwai respect 100% babu matsala saboda haka kai ma karkaje za ka yi magana da mahaifiyarka ta atakin nata ko za ka yi magana da mahaifiyarka ta atakin nata don ka bai wani abu na kuskure a sincerity ɗinka ne ai Allah ya ce wa ya yi ka bi su ka kyautata musu matika ba su dauke ka zuwa katici ko shiga ba za ka zama da su wurin kyautatawa har kamar duniya don ba ka sai Allah ya fushi da ku duk wanda ke da iyaye ko da ne ko ne suke mutawa dole ka zama to ka kyautata musu annabi Allah Ibrahim ya ce abuti ya baba la ta abudi shaytana kaka kota ba shaytan ba kada da botan shaytan wallahi dudu da kuka wata shaytan inna shaytana zallan shaytan kana lirrahman asiya ya kasance mai sabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shaytan ba halitta bane daga cikin mutunci a farko yayin mutunci ya dawo ya rushe sauraka ba bakar ka bauta ba shaytan ya abudi ya baba inni akhafu an yamassaka adabun min arrahman in tsoro nake yi kar da azaba daga Allah arrahman ya riske ka idan kamar ya riske ka to fatakuna li shaytani waliya za ka zama kuma majibinci aboki na shaytan kaga yanzu ka halaka ke baba yana jin wa'azi kamar zai abu yayi tasiri yanzu kuma zai fara responding sai uba ya ce mai
qala aramin hal
kenan mahaifinsa yanzu ya responde kala sai mahaifin ya ce aragibun anta an alihati ya Ibrahim a'a abun mamaki aragibun anta yanzu kai Ibrahim kyama kake yi na abubuwan bautanmu akwai wasu af'ala a larabci wanda suke fi'ili ne muta'addi akwai fili kuma da yake latin a kamar fili wa ragaba fili ne muta'addi so shi kadai guda daya ma'anarsa kwadayi to amma in yi ta'addi da wani abu a gaba yana canza ma'ana balarabe idan ya zo ce maka ragibtu fika to yana kaunanka ke nan amma ragibtu an ka yana kyamanka ke nan kama daga sun ga abu da su zuru kama abu ne guda shi yasa da manzon Allah yake magana kan wani yake cewa man rajiba an sunnati falaysa minni man rajiba an duk wanda yake kyama gabarin sunna ta ba ta cikin to anan shi yasa yake aragibun anta an to wannan kyama ke to haka qala sai ce aragibun anta an alihati ya Ibrahim yanzu kai Ibrahim har wuyan ga ya kwari kana kyaman abun bautanmu ina baka shawara la illam tantahi wallahi in baka dina ba la arjumannaka bala sai mun jefe ka kina jefe ka wahajuni maliya ka kaura ke ni kawai ta mini saka ga mu kuma rana da akan me akan abun da ya shafi yayi masa magana kawai akan abun da ya shafi kuma sau ka yan uwa mu lura don Allah ya zamu magana da ragaba mu san usulubin da zamu yi amfani da shi ka zaɓi usulubi mai kyau kai amfani da ragaba ba ka rena shi ba reni bai da kyau ko da ɓangaren tsirin jin ka an samu wanda ba musulmai ba a'a sun samu wannan martaban ka kyautata musu ka kyautata mu'amala da su ka kyautata zama da su to annabi Ibrahim ku duba fa amgaren da ba a sai gaya maka shi kuma sai mai da martani mai kyau don dama a wurin babin muqabala ba a yin muqabalatul gilza bil gilza wannan kuskure sai dai ka'ida idfa billati hiya afan ka'ida ne idan mutum ya maka muna na maka to ke ba za ka muna miki ka ce ka burge ka ji daɗi ba sai dai me ka tungule abin da ya zo maka da shi da mai kyau wannan usulubi ne na Qur'ani to shi yasa anan annabin Allah Ibrahim sai ce qala salamun alayka
qala salamun alayka
annabin Allah Ibrahim a wannan lokaci falata yake salamun alaika aminkin Allah ya tabbata a gare ka Allahu akbar sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan je roƙa maka gafaran Allah madaukake sarki innahu kana bi hafiya saboda Allah yana amsa addu'a na Allah yana tsora Allah yana kusuruta ne shine ma'anar jumlar ne Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a na duk abin da na roƙa Allah madaukake sarki zai karɓa to anan annabi Ibrahim ya shiga damuwa ya fara yi yana ta kuka amma dan tausayi shi ne Allah ya ga mana ta so tauba ma kana istighfar Ibrahim da abihi
ma kana istighfar Ibrahim da abihi
to shi Allah yake ba da labarin cewa wannan kuka da annabi Allah Ibrahim yake yi da yake ba komin bane face tusayi ne kawai wanda Allah subhanahu wataala ya tusa masa domin tusayin ma ya tusa hadisi ya tabbata ko a cikin sai muslim amma ruwaya ne ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar lahira Allah madaukakin sarki annabi Ibrahim zai gurfana yana addu'an Allah ya bashi ceton mahaifinsa amma riga ya mutu babu imani wannan ka'ida ce to me zai faru sai manzo Allah yake cewa za a zo da wani abu dabba haka sai a zo a yanka ko kuma wannan mutuwan da za a zo a yanka sai a jefa da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kaga yadda aka jefa da wannan yace yace to haka haka aka wazar da maganar da kake yin nan saboda ya riga ya zama babu imani ka'ida in ka je gaban Allah to kaje da imani dan babu abin da zai taimaka ma rayuwarka haka Allah ya gaya ma yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah da kalbin sa a ranar alkiyama la yanfa'u malun dukiya ba za ta yi amfani wala banun haka ƴaƴa ba za su yi amfani illa man ata Allah bi kalbin sadiq sai wanda yake gaban Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya wanda yake kokotacci to insha Allah ta'ala fa nahnu naktifi bi hadha insha Allah ta'ala ana za mu dakata a abinda muka karanta ne ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma mu kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana but I promise you today insha Allah ta'ala I will summarize some of the verses that we read so today we start this tafsir the lessons contain one in testifying the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and its associating partners with him. The second part of it is actualizing one's servitude to Allah by worshiping him alone. Number three, Allah is so pleased that his servant invoked him, call on him sincerely as demonstrated by Prophet Zakaria alayhi salam. Number four, it is recommended that a servant while supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala mentions his or her weakness and uses it as a means of getting his prayer accepted. Number five, the prophets of Allah do only leave behind them knowledge as their inheritance, not wealth or estate. Number six, Allah is the only one who gives child to whom he wishes and at the time he so wishes. Number 7, potential parents are expected to be prayerful for the uprightness of their children even before they are born. Number 8, we are guided on how women is to guard her chastity just as Mary, the mother of Isa alayhi salam, did. Number 9, the nature of Isa's birth is great miracle which manifests the true power of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah guide and protect us. May the Almighty Allah accept all our acts of ibadah. We pray that the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bless our country, bless our state, bless our life. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim.